misali hunkiya wace inda kike tunani cikin raina muradi na kar da ki furta min kalma ta ban kwana abada
misali hunkiya wace inda kike tunani cikin raina muradi na kar da ki furta min kalma ta ban kwana abada
harabada muradi la 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 la
ciyar ka sanye gini mace ko ka dan ta kula ka wallahi tallahi za ta sani domin mallaki na kadai kake ko za a kwana za a wuni a san kai na riga na zurfafa zuciya ba ta canza zani farin cikin ka ne buri na a bayyane kana ganin ka ne buri idanuwa na na har abada
kyawata ku kalle ta mace ta kai mace ya riga sata ke kinyo da banna fayyace dawi suta kyau ko babu kulliya bai warkice ki zama mata a cikin gidana wake zan killace taurari bayan ki suke zara samari kuwa binki suke sina burin gani su dada
Mazo 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 kusa da ni baby
taho 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 dab da ni hubbi
kaso ka bar ki zo ka bani so zan saka a galbi
fito mun doke dan da zo a so mun gaba ta baby duniya ta
ni ce
lafiya ta
ni ce
sarauniya ta
ni ce
Gimbiyata
Nika nichi
Kana barauniyata
Barauniya kuma baby
Nisacha zuchiyata Kichi Baweta ba
Mabudisha wabata Kaine mokulisha wabata Mafarinta fiyata Kaine dalili nasarata Samari dinka bayan ka za su yi layi kai kai yorata ka shiga cancin kina rufa zuciya makullin karbi dangata